bata ni ta yi kamfanin sun jiyan arzika margu.
Sai mutane sun tashi tsaye sun gama hannun jari.
Kadubura kutun ga kai bar kurma kande inga kambu gaksina inga kambu zibo meki nora kambu zibo dinu irgo guna matakan irgo duga margu gadu gadu business plan zan business plan din terse kadir no million woygu irmangu odin se wasibon irkoi margana kargete borbila bay maga wankangin bumbwaygu nodin senegal ana sambu igomnato no bani se million woygu meki nora gogine goyi se nodin dakar yadinga usine sintina ago dakar usine hinkantano irgo binu masingin neni Niger anama Nigeria ninga ce
amma Nigeria ta saka wa
ya ninga kalandaran du gwamnati gaksina
insha Allah in gwamnati bai kama ba
insha Allah da dai gwamnato mandirsi zam jiyo kirga ba mantikara tanjin wono dumino irga ba bar kurga bai labora ki tunga ba ga ircom de violer de galmidin ir albasano tanjin ce singi ir ko dirsi
galmi na Niger na
Fonofoni ganga tabbatan din ya kulun bai kan galmar ba sanowo Niger na gufun.
Kin banza ba mu iya mu yi aiki dishi.
Me ki nora, Violet de Galmidin, Niger wonno, ba kan sai Niger wonno. Risi goida, iner si de deiriyar da, galbasan yamu dan saku fallara, kurigi tiradin targa, zain tiradin targa mu, iga no Senegal si. Godin senor go gurje, guguna fondo kan irga sambu. Gadu galfare fahamandi, fondo kan iga gana. Fonda kir gana galfare fahamandi, kada dai bore kan ga goida alfaredin, eninge kambada. Godin senor ikandir si, tira kan sigini indication géographique bifoda tradin jirwaran kana akirgo gachi der ko yerda in fonde din gana matkanda himanda irmu karir mir ko sabu aberno sai hambagar albasano ga fata waidu lora kangu bar kurga bay violet de galmi niger wonno niger ranagu wodi se gwamnato kamba denu irgo gachi ci da bore kan gonda ngai kamba zibe da ministere da directere da goitere wallahi da bar kunnin ga kamba dan albasano ga fata waidu lokar ragu zamir gogidi jir ne akan hayego koidai da bandano annama irma sabu alhamdulillah moizodin girwaran kana yargo gacece karbi fokir ruwa ir sabur kuma nan im goida albasa
Allah ubangiji sarki sarauta ya sa a cigaba da kula mu albasa